بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومين ثلاثة شاب يقطن ذو القعدة hijira na da shekara 442, wanda ya dace da lissafin 22 ga watan June shekara miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 22 cikin jerengiyar darussa daga littafin Ishratun Nisa walafar al-Imamu Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i, wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ya gafarta mishi. Wannan littafi wani bangare ne na As-Sunan al-Kubra na shi al-Imamu An-Nasa'i din, wanda yana tattaunawa ne game da ka'idoji da sunnoni da ladubba na zaman tare a gidan aure. Allah ya saka mishi da alkhairi. Za mu tashi inda malai yake cewa babu zikir ikhtilafin naqilina li khabari Khuzaimah ibn Thabit fi isbati itiya fi itiyanin nisa'i fi adbarihinna. Babun da ke bayani akan ambaton sabanin da masu cirato riwaya suka yi wajen bada labarin hadisin Khuzaimah dan Thabit game da batu akan zakkewa mata ta dubura. مالك شيء أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وانا رواية جمال محمد بن منصور الطوسي مال الإمام النسائي wanda ya rusu shekara ta 254 daga Sufyan ko Ibn Uyayna, dan Uyayna ne babban malami rahimahullah, daga Yazidu dan Abdullahi dan Usama dan Al-Had, shi kuma yace daga Umara dan Khuzaima dan Thabit, dan gidan sahabi Khuzaima dan Thabit. Shi Umara yana da hadisai a cikin As-Sunan al-Arba'a, sannan ya rusu shekara ta 105. Mahaifinsa mai suna Khuzaima dan Thabit shine sahabin hadisin wanda yake mishi lakabi da Bushahadatain. Al-Imam Abu Dawud ya tattada hadisi akan cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai rago a gun wani bakawi, bayan da ya gama ciniki ya je ya kawo kuɗi. Kafin ya zo sai wani ya taya ragon fiye da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siya, sai wannan bakawi kawai ya yi hali na rashin dattaku. Da Annabi ya dawo sai ya ce shi bai san magana ba, in kuma Annabi yana da shaida kawai to ya kawo shaida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai daga ni sai kai muka na ran samu shaida. Sai wannan bawan Allah Khuzaimah dan Thabit ya ji ana magana, sai ya zo ya ce ni ina shaida cewa gaskiya ne abin da ka faɗa ya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah imama yake ce to kai ai Khuzaimah ai baka na akai ku ya akai ka shaida, ya ce na shaida ne saboda shaida wanda Allah ya ce kai ne gaskiya ne. Annabi ya ji daɗi ya ce yake cewa to daga nan ya ce daga yau Khuzaimah shaida shi tana matsayin shaida mutum biyu ne, in ana neman shaida biyu aka same shi ta wadatar. Babban sahabi ne daga cikin sahabbai masu falala kwarai da gaske saboda wannan shaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi. Sanda ake tattara Al-Qur'ani zamanin Sayyidina Uthman, akwai wata aya wadda aka laluba ba a same ta a gun kowa ba sai a wajen shi, shine fadan Allah a cikin suratul Ahzab, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, kamar yadda Bukhari ya rawaito. Zaka ana ne lakabi da Bushahadatain, mai shaida biyu a shaida shi biyu, ma'ana so da shi daya a madadin shaida biyu. To shine yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yastahi min alhaq, lalle Allah baya jin kunyar fadan gaskiya. Wannan kamar muqaddima ne akan bayanin da zai biyo baya, saboda magana ce take akwai nau'i na kunya da buƙatar sakayawa game da ita. To amma tun da gaskiya ce addini ne, haka za a daure a faɗe ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'tun nisa'a fi adbarihinna, kar ku dinga zakkewa mata cikin dubarsu. wani hadisi baya ga al-Imam an-Nasa'i al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi a cikin Musannaf haka Ahmad Ibn Hanbal haka al-Imam at-Tabarani Abu al-Qasim a cikin al-Mu'jam al-Kabir haka al-Baihaqi a Sunan dinsa da Abu Awana da Humaidi da wasu kuma hadisi ne ingantacce Ibn Taymiya a cikin Majmu' al-Fatawa yake cewa wat'ul mar'ati fi duburiha haramun bil kitabi was sunnah saduwa da mace ta duburarta haramun ne al-Qur'ani da sunna sun tabbatar da haramci huwa qawlu jamaahir salafi wal khalaf shine maganar daukacin malaman da da na baya bal huwa al-luwatiyatu sughra ana kallon shi ma a matsayin wani karamin zinubi na yan luwadi wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ibn taymiya yace ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yastahi min al-haqqi la ta'tu an-nisaa fi adbarihinna wa qad qala ta'ala kuma Allah yace nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna ji'tum matanku gonakinku ne ku zo ma gonakinku duk inda kuke so wal harthu ibn taymiya yace kaga dai ita gona huwa mawdi'ul walad abinda ake nufi da al harthi ne inda ake samun da kamar yadda a gona sai an yi shuka inda ya kamata sannan a samu amfanin da ake nema to haka shi ma a aure sai an zuba maniya inda ya kamata sannan za a iya samun da fa innal harfa huwa mahallul gharis waz zar'i domin aka ce al harf gona shine da ake shuka ko da shi wa kanatul yahudu taqulu yace yahudawa dama su ne suke cewa idza atarrajulu imra'atahu min dubriha jaa al waladu ahwala idan mutun yaje zake matarsa ta baya koda ya sade ta a gabanta to wai sai a haifin dan ya zama mai ido harare garki fa anzalallahu hadhihi al-aya shine Allah ya saukar da fadin sa nisa'ukum harthun lakum wa abaha lirajuli an ya'ti imra'atahu min jami'i jihatiha ya halasta mutun ya sade da matar shi ta kowace fuska lakin fil farji khassa amma ta gabanta kawai wa mata wasi'aha fi duburi wa tawa'athu azzara uzzira jami'an duk sanda mutun ya yi luwaɗi da matarsa kuma ta yarda to alƙali zai iya musu hukunci ya musu bulala ko ya daure su fa illam yantahiya in sun ki su daina wannan fa illa furriqa bainakuma alƙali zai raba wannan auren kama tu yufarraqu baina ar-rajuli al-fajiri wa man yafjuru bihi kamar yadda ake raba tsakanin namiji wanda yake luwaɗi da wanda aka same shi suna yi tare da haka iyaye za su iya cewa ba su yarda ba a kashe auren da aka aura wa mutumin da daga baya aka gane cewa dan luwaɗi ne saduwa yake da 'yan mutane ta baya Allah shi kyauta malai yace akhbarana qutaybah ibn sa'id qala hadathana al-laythu an ibn al-hadi an harami ibn abdullah an khuzaimah ibn thabit wannan isnadin kuma daga harami ibn abdullah shine kenan dan ajin su umara kenan yanzu mun ji isnadi na biyu wanda na farko na umaru su dan khuzaimah sai kuma na haramiyu dan abdullah shi ma daga khuzaimatu dan sabit annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha la yastahi min alhaqi yaquluha salatan annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah baya jin kunyar gaskiya annabi ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam har kafa uku la ta'tu an-nisaa fi ajazihinna kar ku sake ku zo mata ta jikin cinyoyin su da bayan su ta jikin wato mazaunan su dangane da waccan aya wani karin bayani karna manta game da nisa'ukum harsul lakum malamai sun yi bayani akan wajihin wannan kwatanci cewa kwatancin ta fuskar moriya ne da jin dadi ba ta fuskar mallaka ba da haka aka ambaci abinda ake moriyarsa daga mace shine tarawa da ita da kuma samun albarka yaya kamar yadda a gona ake yin shuka a samu albarka amfani amma ta fuskar mallaka to babu kwatanci tsakanin mallakar gona da mallakar mata domin gona mallaka ne mata kuma ba mallaka bane abinda yasa za inda za gano ba mace shine abinda ka mallaka kana iya ka siyar kana iya ka kyautar kana iya ka bada haya ko aro in ka mutu kuma a gada to gona kenan amma mace kaga duk ba a yin wannan ba a siyarwa ba a ara ba a haya ba a gada to haka ta fuskar mallaka babu kwatancin amma ta fuskar moriya da samun amfani ina fata mun gane wannan to sai yake cewa a ƙasa gashi ya ƙara kawo wani ta'aliki ta'alikan suna da mai mace ta nake karanta mana su wannan ma dai har ila yau daga cikin majmu'u al-fatawa ta Ibn Taymiyyah da yake cewa daga fatawan yas'alunaka yace inna shari'atal islami al-mubaraka qad bayyanat lin-nasi kull al-ahkam allati yahtajuna ilayha fi jami'i nawahi hayatihim wa min dhalika tariqatul mu'ashara az-zawjiyyah as-sahiha al-muwafaqa lil-fitra al-insaniyya lallai shari'ar musulunci mai albarka saboda ta gyara wa al'umma rayuwarsu ta kowace fuska to ta bayyana musu duk wani abu da ke da alaka da sassan rayuwarsu da abin shafi rayuwa da bacci da farkawa da rayuwa da rabuwa da mutuwa da aure da zamantakewa da kasuwanci da jihadi da bashi komai komai da dan adam zai iya yi a cikin rayuwarsa sai da zama shari'a ta bashi ka'ida a dunkule ko ka'idoji dalla-dalla waɗanda zai amfani da su don wannan rayuwar ta zama mai daɗi. Ya ce daga cikin haka akwai musulunci ya bayani akan hanyar rayuwar aure ingantacciya wacce ta dace da fitira da asalin halittar da Allah ya wa ɗan adam. Ya ƙul Allahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah. Musulunci ne kawai da wannan ka'ida. Bayani akan wani lokaci da aka keɓance cewa ba a zakewa mata. Allah ya ce suna tambayar ka game da mata wanda suke cikin jinin haila ko lokacin jinin haila, sai Allah ya ce ka ce musu jinin haila ƙazanta ne, don haka ku guje wa mata a lokacin jinin haila, kar ku kusance su har sai sun yi tsarki. Idan suka tsarkaka to sai ku je musu ta inda Allah ya umarce ku, ashe zuwan sai ta inda Allah ya ce fatuhunna min haifu amarakumullah, shine mahallin shahidin. Wa qala Allahu ta'ala fil ayati allati bada nisa'ukum harthun lakum fatu harfakum anna shitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'min. Allah yace lalle matan ku gonakin ku ne, ku zo gonakin ku ta yadda kuka so. Wa qaddimu li anfusikum, ku gabatar da wasanni ga kanku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, kada ku yi abin da yake samu Allah ne hatta a gurin tarawa da iyali. Wa alamu annakum mulaqu, ku san cewa za ku gamu da Allah. Wa bashiril mu'minina, kai mu'minai bishara waɗanda suka bi dokokin Allah akan komai kenan. Wannan duka yana cikin suratul Baqara. Wa qala ahlut tafsiri innal murada huwa itiyanu az-zawja fi mahallil walad. Malamai suka ce ana nufin gudkewa mata ta inda ake samun ɗa. Wa huwa al-mahallu alladhi amara Allahu azza wa jalla, shine da inda Allah ya umarni din an yi buta zauj an tuta zauja fihi ajiyo mata tashi. Wa min al-ma'lum inda an-nasi kaffa anna mahall al-waladi huwa al-qubul lad-dubur, cewa wurin da yake samun da shine gaba ba baya ba. Wannan kenan. Sai malai ya ci gaba da cewa a sama yace wa hadathana wa aqala akhbarana ubaydullah ابن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي قال حدثني يزيد ان عبيد الله بن الحسين حدثه ان حرميه بن عبد الله حدثه ان خزيمه بن ثابت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي wannan kuma ga wani isnadi har ila yau shi ma ta hanyar wato harami ibnu abdullah sanan da har ila yau daga Ubaydullah dan Sa'ad dan Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf, shine nasabar Ubaydullah dan Sa'ad dan Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf zuriyar sahabi Abdurrahman dan Auf az-Zuhri. Shi wannan Ubaydullah dan Sa'ad din malamin su Bukhari ne da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i din, ya rusu shekara ta 260. Shi kuma yace حدثنا عمي daga amminsa dan uwan babansa mai suna Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd, baban shi Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd, ammin nasa dan uwan baban shi Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd, dan uwan baban shi ne shine karani, shi wancan baban Ibrahim din shine babba. Shi kuma ya rasu ka ta 201 da 8. Shi kuma yace hadathana abi wato Ibrahim dan Sa'ad din kenan, Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman. Shi kuma yace hadathana Yazid shine wanda Ibn al-Had daga Ubaydullah ibn al-Husayn, Ubaydullah ibn ibn Hussein al-Ansari, shi kuma daga harami dan Abdullah, shi kuma harami ya ce daga Khuzaimah dan Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, annabi ya ce inna Allah la yastahi min al-haq la ta'tu an-nisaa fi adbarihim. Yana dai kawo mana bambanci isnaduji ne. To wasu daga cikin hadisai ran ma ambaci wasu waɗanda game da magana akan wato tsananin haramcin luwadi da abin da ke cikin shi na narkon azaba, duk da yake na faɗa mana cewa da hadisan malamai sun ce suna da wani rauni a cikin isnadinsu, amma an haɗa su akwai malaman da ma suka inganta wasu, in kuma an haɗa su za su ba da cewa lallai abin yana da asali. To ga wasu daga cikin hadisan a gurguje kwarai, duk da ma ambaci wasu ran nan. Akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man atamra'atan fi duburiha, wannan shine riwaya al-Imam Ahmad da Abu Dawud, wanda kuma isnadin shi bai da laifi kwarai. Ko kuma riwaya Abu Huraira har ila yau cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahiran fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man ata ha'idan, duk wanda ya tare da mace mai haila, aw imra'atan fi duburiha, ko ya tare da mace ta duburarta, aw kahinan, ko ya je gun boka, fa saddaqahu, kuma ya gaskata bokan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. To wannan ya kafirce abin da aka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma riwaya Ahmad ne da Tirmidhi da Nasa'i, Abu Dawud ma ya rawaito ta da ƙarin faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, yayi baran da abin da aka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ash-Shaykh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin Irwa'ul Galil, takhrij ahadith manar as-sabil. Sai kuma wannan riwaya ta kuzo mata dan Sabit da muka ji, akwai kuma riwaya mun ji ta baya ta mata Amr dan Shu'aib an abi an jaddi riwaya al-Imam Ahmad cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil ladhi ya'ti imra'atuhu fi duburiha hiya al-luwaqiyatu as-sughra, wanda yake yi wa mace saduwa ta dubura ci to wannan karamin dan luwadi. Sai kuma riwaya Ali ibn Talq da yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'tu nisaa fi attahihinna fa inna Allah la yasai min al-haq, kar ku je wa mata yita is shine mafitar tusa, mafitar dubura kenan. Wannan ma riwayar Tirmidhi ce da Ahmad, wanda Ibn Hibban ya inganta ta. Sannan akwai riwayar Ibn Abbas da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanduru Allah ila rajulin ya'ti imra'atahu fi duburiha, Allah ba zai kalli mutumin da yake zuwa wa mace ta duburarta ba. Sheikh al-Albani ya inganta wannan a cikin littafin shi Adabu Zifaf, asalin riwayar ta al-Imam Tirmidhi. Sai kuma riwayan wato Ibn Majah daga Khuzaimah din can, wadda ta yi kama da irin wannan da muka ji, ana ita ma Sheikh al-Albani ya inganta ta a cikin Riwayat Gali. Bayan waɗannan hadisan da malam ya kawo, sai yake cewa al-Imam Ibn Hajar yana cewa وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة للاحتجاج ومثبتة لتحريم إتيان الزوجة في دبرها. قول إيكي واتو ودنن حديثي سنة دمتلو ليتو أما دي ذا يهجادش ابن عزيزي يكي تيوا طرقها كثيرة ومجموعها صالح للاحتجاج هنيو سنة ديوا kuma hada su za su iya bada hujja kamar da yake cikin Al-Fathul Bari mujalladi na 8. Al-Imam Shawkani shi kuma a cikin littafin shi ainihin wato nail al-awtar sai yake cewa wala shakka anna al-ahadith al-mazkura fil babi al-qadiya bi tahrim itiyan al-nisa' fi adbarihinna yuqawwi ba'daha ba'da, babu shakka ka cewa wannan hadisi suna ƙara wa sunan su girma ƙarfi. Wa qad akhadha ahli al-ilmi min hadhihi an-nusus tahrim itiyan al-mar'a fi duburiha, malamai sun amfani da waɗannan maganganu sai suka tabbatar da hukuncin haramcin haka. Da ko ta magana da ta shahara cewa malaman ƙasar Madina Imam Malik sahabbai ɗan Umar suna fi'u suna halarta wannan, kun tana ranna muku ishara zuwa gare ta. Ai Imam Bayhaqi yake ruwaito magana daga Auza'i yana lissafa cewa ga zaniyar malamai waɗanda ba a aiki da ita, malaman gari kaza ga irin kurakuran su, malaman Kufa, malaman Sham, malaman Makka, malaman Madina. Ga lissafa a cikin kurakuran malaman Madina wanda ba a aiki da su da jin kiɗa sai lissafa kuma da wannan magana cewa malaman Madina suna halarta saduwa da masu dubura. To wannan magana ta shahara daga malaman Madina, amma za mu ji wani ƙarin bayani game da ita a nan. Gashi malam yake cewa Ibn Taymiya ya yi magana akan wannan mas'ala a cikin Muftasarul Fatawa al-Misriyya. Yake cewa walam yasiha an ahadin min al-ulama'i ibahatu dhalika, lalle bai inganta daga wani malami halaccin haka ba. Wa ma ruwiya min aqwalin mansuba li ba'di ahli al-ilm bi ibahati dhalika fa hiya aqwalun da'ifa shadha wa ghayr thabita abu. Wasu maganganun da aka hakaito daga irin waɗannan malamai to maganganu ne masu rauni kuma wanda suke sun fantare ba su tabbata ba. Shi kuma Ibn Kathir a cikin tafsirinsa mujallabi na ɗaya yake cewa وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسرائيل بن روح قال سألت مالك بن أنس نتن بي مالك بن أنس نشي ما تقول في إتيان النساء في أدباره الله سيقابة مالك ما يكونت متين يتعدد ما تشت دبرا قال سيتي ما أنتم إلا قوم عرب أي كولا رباوانيكو هل يكون الحرس إلا موضع الزر kana gaje yi ai shuka in ba inda ake sa ran samun shuka samun tsoro ba. La ta'dul farj, kar ku kauce daga farji. Qultu ya aba abdullah, sinci Allah shi gafarta malam, innahum yaquluna innaka taqulu zalika ay ibahatul wat'i fil dubur. To amma ga ta malam, ai mun ji labarin an ce kana halarta wannan abu. Maliku yace yakzibuna alayya, yakzibuna alayya, ce ƙarya suke mun, ƙarya suke mun. Fahaza huwa thabitu anhu, Ibn Kathir yace wannan shine abin da ya tabbata daga Maliku, wa huwa qawlu Abi Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ashabihim qatiba, dukkan malamai wannan ce maganar su. Wa huwa qawlu Sa'id ibn al-Musayyib wa Abi Salama wa Ikrima wa Tawus wa Ata wa Sa'id ibn Jubair wa Umar ibn Zubair wa Mujahid ibn Jabr wal Hasan wa ghayrihim min as-salaf, duk waɗannan malaman maganar su kenan. Annahum ankaru dhalika ashadd al-inkar, suna kyamar wannan abin, suna musunsa mugun kyama. Wa minhum man yutliqu ala fi'li al-kufr, wani ma zai ce duk wanda haka ya kafirta, wato kafirci na khurujin min al-milla, kafirci na aiki. Huwa madhhabu jumhurul ulama, wannan magana cikin tafsirin tafsiri na Ibn Kathir a cikin mujalladinsa na farko. Wannan ce sai ya ce wa haddathana wa akhbarana al-Abbas ibn Abd al-Azim قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابو مصعب عبد السلام ابن حفص عن ابن الهادي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحسين الوائلي عن هرمي ابن عبد الله الواقفي عن خزيمه بن ثابت سند اسناد النهائي الى يوم. تو wannan hanyar malam al-Abbas ibn Abd al-Aziz al-Ambari kenan, Abbas al-Ambari, wanda yana da hadisi amma muallaq a cikin Sahih Bukhari, amma Muslim da al-Arba'a suka da hadisin shi. Babban malami ne daga cikin ɗaliban makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal, mutumin Basra ne, Abbas al-Ambari. Shi kuma yace daga malaminsa Abdul Malik ibn Amr al-Aqdi Abu Amir, shi ma mutumin Basra ne daga cikin Rijalul Jama'a. Shi kuma yace haddathana Mus'ab ibn Abdussalam ibn Hafs al-Sulami kenan, wanda al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun tsari da gurinsa. Daga Ibn al-Had shine da isnadin, daga Ubaydullah dan Abdullah dan Hussein shi ma dai mun ji shi a baya, daga Harami dan Abdullah al-Waqifi, daga Khuzaimah sahabin, annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la inna Allah la yakahi Allahu min al-haqq yaqulu ha salat. Wannan riwaya ma aka ce annabi ya faɗa sau uku, yace Allah bai jin kunyar gaskiya, sannan yace ga doka la ta'tun nisa'a fi adbarihin, kar ku take ku je mata ta dubura. Qala Abu Abdurrahman الإمام النسائي كنا يتي رواه الوليد بن كثير فقال عبيد الله بن عبد الله من جاء إسناد عبيد الله بن عبد الله بن حسين هو شيء كم سيدي أكو أكم عبيد الله بن عبد الله شين سأبان عندك كتير توانا رواه ما تنا تكلم مثلا من ابن أبي شيبة دا موجة مطبران دا لتافن البيهتي فأنا ما أقول تعليك مي مهم من تي دلام كرانتا قال شيء دا لتافن عمدتل قاري قال امام ابن نواس العين Zainul abin nan Al-Hafidh Al-Aini rahmatullahi alayhi gashi a cikin juz'in shi na 19 yake cewa wa amma ikhtilaful ulama fi hadha al-bab yana magana akan hukuncin zuwa mamace ta dubura yace sabanin da malamai suka yi game da wannan fa zahaba Muhammad ibn Ka'b al-Quradi wa Sa'id ibn Yasar al-Madani wa Malik ila ibahati dhalik haji kuma bai mun san Malik yace gari yake mishi yanzu kuma ga wata riwaya ga wani labari malamin yace waɗannan malaman guda uku Muhammad ibn Ka'b da Sa'id dan Yasar da Malik sun ce halas ne yace wahtajju fi dhalika bima rawahu abu sa'id anna rajulan asaba mar'atahu fi duburiha fa ankara an-nasu dhalika alayhi wa qalu isghirha fa anzala Allah azza wa jalla nisa'ukum harthun lakum fa'tu arthakum nashita sai kuma hujja da wannan kissa cewa wai wani mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji matar shi da ta dubura mun ji labarin cewa hakan ba shine abin da ya faru ba kissa ne ta Umar sai wai malamin mutane ta ce mishi isghirha kai mata dashi ka dasa mata ka zuba maniyin ka inda za a samu da sai aka saukar da aya ne sa'ukum harsul lakum fa'tu harfakum annashitum wai sai malamin ku suka fassara aya akan cewa aya tana goyen bayan abin da yini kuma gane annashitum ta kowace kofa daga ga dama sai yake cewa wa qalu ma'anal ayati haythu shi'tum din da kuka so min al-qubri ko tafarji wa dubur ko dubura wa qala iyad al-imamu al-qadhi iyad yace ta'alluqu man qala bi tahlil bi zahir al-ayati ta'allaqa man qala bi tahlil bi zahir al-ayati yace wadanda suke cewa halas ne sun makale wa zahirin ayati cewa anna shi'tum na nufin ko ta ko ina وقال ابن العربي في كتابه احكام القران ابن العربي يفدا لتافه في السنه احكام القران يتي جوزت طائفه كثيره معلمي ده ما سنت يا هلس وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه جماع النساء اكو النسوان اكو معلمي ابن شعبان يا ما تتر بك لابارن معلمو اكتابن ده يروتا مسمن دان بياني اكن يدا اكي كونتيا ده مات واسند جوازه الى زمره كبيره من الصحابه والتابعين ان شيء ولا ابن شعبان يدنغنت حلسكن سادوا ده متكدبره زوا غو صحابه والتابعين والى مالك ده كما مالك من روايات كثيره يكوي روايه دبندبن وقال ابو بكر الجصاص في كتابه احكام القران فجاء وانسان فدا وانسان فمالك ابن العرب ده كان شيء يكي ان دنغنت ني بتبته ده انغنتيو شيكو من احكام القران الجصاص da Hanafi da ka zaka din language din shi daban sai yace al mashhuru an maliki ibahatu zalika abinda muka fi sani daga maliku cewa sun halarta wa ashabihi da shi da sahabbansa wa ashabuhu amin wa ashabuhu yanfuna anhu da hadihi al maqala malaman madhabin maliku suna karyatawa suna cewa ƙarya ne sune ibn arabi din ke yake ishara mun gane liqubhiha saboda muguwar magana ce wa shana'atiha abar kyamati ace maluka ya faɗi wannan sai ya ce wa hiya anhu ashharu min an tudfa'a bi nafihi anhu so magana dai ta shahara korewa da suke ba ta ture ta ba ta fi karfin a ture ta yanzu wannan ba hanabi sai kawo yake wa kadrawa Muhammad ibn Sa'ad an Abi Sulaiman al-Juzani qala kuntu inda Malik ibn Anas fasu'ila anni likayi fi dubur yace ai ga ma hanyar da aka ba da labarin cewa an zo an tambayi Malik game da aure ta dubura fadaraba biyadihi ala ra'si sai buga kanshi akan hannun shi a goshin sa ya dafa goshin shi wa qala as-sa'ata tasaltu minhu yace ni ko yanzu nan ma nayi wankan janaba bayan nayi wannan sabuwa aka ce wa yace haka rawahu anhu ibn al-qasim ma adraktu ahadan wa rawahu anhu ibn al-qasim ma adraktu ahadan aqtadi bihi fi dini yashukku fi aka ce wa maliku yace wai bai riski wani wanda ya yi da shi a addini ba wanda yake shakka akan wannan annahu halalun cewa halal ne ya'ani wata al-mar'ati fi duburha thumma qara'a sannan maliku ya karanta ne sa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum annashika qala yace fa ayyu shay'in abyana min hadha me yake wannan hujja wa ma ashukku fihi ce ni ba na shakka game da wannan wa ma madhabu shafi'i fi yace madhabu shafi'i shi kuwa fa ma qala hu tahawi shine abin dawo yake fada cewa hakala na Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakim annahu sami'a Shafi'i ya yaqulu ma sahha yace Shafi'i yana cewa babu abin da ya inganta ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tahrimihi game da haramtawa wala fi tahlilihi ko halastawa wal qiyasu annahu halal zaka a qiyasance ya halasta wa qala al hakim la alla Shafi'i kana yaqulu dhalika fil qadim hakim yace ina ganin da ne Shafi'i ke fadan wannan tunda yake iraki amma fil jadidi da ya koma misra fasaraha bit tahrim ya fada cewa haramun wa dhahaba jumhur ila tahrimihi malami da dama suka ce haramun ne wa min as-sahabati Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas wa ibn Mas'ud wa Jabir ibn Abdullah wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abu Darda wa Khudaym ibn Thabit wa Abu Huraira wa Ali ibn Talq wa Umm Salama duk wannan sabon suka ce haramun ne malami yace wa kad ikhtalafa an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab an samu sabani ga Abdullah ibn Umar wasu ce ya halasa wasu ce a'a wa am yace wal asahu anhu al-man amma abin da yafi inganci shine ya hana shi ma wa min at-tabi'ina cikin tabi'i kuma sayyid ibn al-musayyib ibn al-musayyib wa mujahid wa ibrahim an-nakhai wa abu salama ibn abdurrahman wa ta' ibn abi rabah to wadannan sun ce haramun ne wa min al-a'immati sauran malamai kuma wanda suka kasar tabi'ai sufyan ath-thawri wa abu hanifa wa ash-shafi'i fi as-sahih Shafi'a magana mafi inganci wa Abu Yusufa wa Muhammad ibn Ahmada daliban Abu Hanifa din nan kenan wa Ahmad wa Ishaq dan rawiya kenan wa akharuna kathiruna wa tajizu dalika bi ahaditha kathira minha fi tagawadan hadisan da muka gaba duka magana mafi inganci shine wannan magana ba ta tabbata daga Maliku ba kuma ku ta tabbata ba za a karba ba domin kuskure ce Allah ya gafarta musu gaba ki da ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa akhbarana Harun ibn Abdullah qala haddathana Abu Usama qala haddathana al-Walid ibn Kathir qala haddathana Ubaydullah ibn Abdullah ibn al-Husayn an Abdul Malik ibn Amr ibn Qais al-Khatmi an Harami ibn Abdullah qala wannan shine isnadin da ya isharar da yake cewa al-Walid ibn Kathir ya ruwaito shi ma yace Abdullah yace Ubaydullah dan Abdullah yace daga Harun ibn Abdullah Abu Marwan al-Baghdadi al-Bazzar kenan wanda ake mishi kabila Haruna al-Hammal ba wai dan dako bane an ce suna hanyar Makka ne za a je aikin haji sai wani ya kasa tafiya ya gaji shine wannan malamin ya goya shi kawai aka tsaya tafiya sai ta goya shi ya kici mishi al-Hammal mai daukan mutane yana da hadisi a cikin Sahih Muslim da al-Arba wa Harun al-Hammal shi kuma yake daga Abu Usama shine Hammad dan Usama kenan shi kuma daga al-Walid ibn Kathir wanda da muka ji wanda yake mutumin Madina ne amma ya zo na kasar Kufa akwai wani irin shi haka ne irin sunan shi amma wannan dan Madina ne wa da sana Ubaydullah ya da sana Ubaydullah ibn Abdullah ibn Hussein da Ubaydullah dan Abdullah dan Hussein ya ba mu hadisi to mu lura a wancan isnadin Ubaydullah dan Abdullah dan Hussein shike riwaya kai tsaye daga Harami wannan kuma tsakankanin Ubaydullah dan Abdullah dan Hussein da Harami sai aka ƙara wani mutum mai suna Abdul Malik ibn Amr ibn Qais al-Madini shi ma to wannan shi ake cewa al-Mazid fi Muttasil al-Asanid mas'ala ce ta mustalahul hadith yace samitu Khuzaima ibn Thabit yaqulu samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yastahi min al-haqq la ta'tu an-nisaa في أدبارهم قال أخبرني عمرو بن هشام عن محمد ابن عن محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن عبيد الله ابن عبد الله ابن حسين قال يتشي حدثني رجل من قومه يقال له عبد الملك ابن عمرو بن قيس قال حدثني حرمي ابن عبد الله قال كنت جالسا في نادي بني خطمة وخزيمة بن ثابت في المجلس فقال فذكروا النساء وما يؤتى منهن فقال خزيمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن wannan kuma daga Amru dan Hisham Abu Muawiya Al-Harrani ya rusai kata 245 Imam An-Nasa'i ya kadaita da riwaya daga gare shi a cikin Kitabul Kutubus Sita daga Muhammad dan Salama Al-Muradi wanda yana da riwaya a cikin Sahih Muslim wannan Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah wannan malami mutumin kasar Misr ne Muhammad Ibn Salama Al-Muradi Misriyun shi kuma yake daga Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq shi kuma yake daga Ubaydullah dan Abdullah dan Hussein qala Ubaydullah yace hadathani rajulun min qawmi wani mutum daga cikin mutane na ya bani labari yuqalu lahu ana ce da shi Abdul Malik Ibn Amr Ibn Qais Al-Khatmi shi ne muka za bayanin sa rajulun min qawmi yuqalu lahu ana ce mishi Abdul Malik Ibn Amr Ibn Qais Al-Khatmi قال يتي حدثني حرمي ابن عبد الله حرمي ابن عبد الله يتي مني كنت جالسا في نادي بني خطمة وترى نحن زونا أولي مجلس شيني نادي كما وزن تاروها كما قلوب حكا كما كما تنش نا قبيل بنو خطمة وقضيمة بن ثابت في المجلس وانا سادني سنا قضيمة يلا زونا أولي وزن فقال سيتي فذكر النساء وما يؤتى منهن سي aka fara tattaunawa akan mata da abin da ya halasta na azake wa mata da abin da bai halasta ba فقال خزيمه سي خزيمه yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah la yastahi min al-haq lalle Allah baya ainihin wato jin kunyar gaskiya la ta'tun nisaa fi a'jazihinna kar ku sake ku dinga zakkewa mata ta duburansu wannan ma riwaya Ibn Abi Shayba ya fitar da ita da Imam Tabarani a cikin Al-Mujam Al-Kabir da Al-Bayhaqi a cikin Usul Al-Kabir isnadi sahihi ne wannan insha Allah wannan da riwaya ta ilaudi guda ɗaya ce ya kare cewa akhbarani zakariya ibn yahya qala hadathana ishaq ibn ibrahima qala akhbarana mu'adh ibn hisham qala hadathani abi an ali ibn al-hakam an amr ibn shu'aib an harami ibn abdullah an khudaymah ibn sabit anna nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an yu'ta al-mar'atu an tu'ta al-mar'atu min qibali duburiha daga malamin sa mai suna zakariya ibnu yahya as-sijdi mun ji shi a baya as-sijdi al-hafiz abu abdurrahman as-sijdi kenan wanda yake malakabi da khayyatus sunna wato telan sunna haka yake mishi lakabi telan ne amma na sunna baya dan karigar bid'a ya rusai ka ta 289 Imam An-Nasa'i ya kadaita da riwaya daga gare shi shi kuma daga malam Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali shine zaka dan rawiya kina shi kuma yace daga Mu'adh ibn Hisham ibn Simbar ad-Dastawi kenan wanda shi ka ta dai daidai daga Tirjalu al-Kutub as-Sitta shi kuma yace haddathani Abi shine wato Hisham ibn Simbar daga Ali ibn al-Hakam al-Bunani Abu al-Hakam al-Basri daga Amr dan Shu'aib an Harami ibn Abdullah wannan kan Amr dan Shu'aib ba an Abi an Jaddi ba daga harami din dan Abdullah daga dai isnadin ya tuke zuwa ga harami dan Abdullah harami yace daga Khuzaimah dan Sabit Khuzaimah yace anna nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tu'tal mar'atu min qibali duburiha an hana azakewa mace ta tashin ainihin wato duburata ta duburata wannan ma riwaya ce tana cikin musnadul sorry tana cikin wancan dafin da muka ambata ne a sunanai abin nan sayyul musnadul jami' tana cikin musnadul jami' to waɗannan sunan hadisan da ya kawo game da wannan mas'ala wanda ya ambata dukkaninsu ta hanyar Khuzaimah dan Sabit in muka lura ya kawo akalla riwaya guda ta farko daga Umara dukkan da riwaya tana fike ne zuwa ga Khuzaimah dan Sabit shine sahabban hadisi to in muka kalla daga Haramiyu dan Abdullah akwai ko dai Ibn al-Had daga Haramiyu sannan akwai kuma Husayn Abdul Ubaydullah ibn Husayn shi ma daga Harami, sannan akwai Ubaydullah ibn Abdullah ibn Husayn shi ne dai wancan daga Harami ha ila yau, amma ibn Lahad daga Ubaydullah daga Harami, sannan akwai kuma Ubaydullah ibn Abdullah ibn Husayn, sai aka samu wani mutum tsakanin shi da Harami shine Abdul Malik ibn Amr ibn Qais, shine wannan Al-Mazid ibn Sa'd al-Thani din. Sannan sai kuma riwaya daga ha ila yau daga Ubaydullah dan Abdullah dan Husayn ha ila yau daga Harami ta hanyar Abdul Malik din. Duka dai isnadi ne yake nuna maka cewa yana da hanyoyi daban-daban da ya samu hadisin. Shi kuma ya rawaito mana daga malaman shi kala daban-daban, kowane isnadi malami ne daban. Mawlana Sa'i Muhammad dan Mansur, Qutaybah dan Sa'id, Ubaydullah dan Sa'ad uku kenan, sai Al-Abbas Al-Ambari hudu, sai Harun ibn Abdullah Al-Baghdadi biyar kenan, sai Amr dan Hisham Abu Umayya shida, sai kuma Zakariya Al-Sijzi malamai bakwai. Dan ka sai da malaman hadisi suke shiga da fita neman hadisai babu ji babu gani. Hadisi ne kwaya ɗaya amma gashi ya koro shi ta hanyar malamai akalla guda bakwai. To wani abin da ya kamata mu ƙara da shi akan wannan matsalar shi ne, ana yawan yin tambaya game da wasu abubuwa da suke da alaƙa da wannan mu'amala ta aure. Kamar yadda muka ji shari'a abin da ta halasta shi ne abin da Allah ya ce, fa'atuhunna min haythu amarakumullah, ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku, wato ta abin nan inda mani zai sauka zuwa ga mahaifa shine tafarji. An haramta dubura, haramci da kuma wato jan kunne a kai. To ana yawan tambaya a wannan zamanin game da abinda Nasara ke cewa oral sex, zakewa mace kuma ta baki. Ma'ana zamani ya zo shakuɗaɗɗen musulmai da wasu ƙabilu ko wasu al'adu musamman na Turawa sun zo da irin waɗannan abubuwa ga su nan mabambanta, kuma mutane suna sakin jikinsu ta kalle-kallen bidiyoyi da karanta labarai irin na waɗannan al'adu, sai kuma suna kwatantawa. To abin da ke suna mata farko shine mu gane akwai tasirin al'adu game da mu'amala aure. Kamar yadda muka ji a darasin baya, mutanen Makka sun zo Madina sun yi aure, a cikin mutanen Madina suka dinga samun matsala da matansu saboda al'adarsu ba ɗaya ba. To mu gane wannan al'ada ba ɗaya ba. Sannan kuma mu musulmai a jumlace an hana mu koyi da al'adun kafirai, a tafsilance an yi bayani akan nau'o'in al'adun da nau'o'in kafiran da aka hana koyi su. Kafiran nan Yahudawa ne, Kiristoci ne, Maguzawa ne, masu bautar rana, da kuma ma har hatta 'yan bid'a a cikin musulmai da fasikai, duk an hana musulmai koyi su. To duk abin da ya zama identity ne na wasu kafirai, yana da kyau musulmi ya guje mishi, sawa'un astara ne, a irin yanayin maganarsu ne, yanayin shigarsu, al'adunsu, bukukuwarsu, tunaninsu, duk wannan abu ne da ake hani musulmi ya koyi da shi. Sannan kuma likitoci particularly da ma'aikata masana lafiya suna bayani akan cewa oral sex yana cutarwa, yana cutar da dukkanin ɓangarorin guda biyu. Ma'ana mutum ya dinga tsotsan al'auran matarsa, yana iya kamuwa da wasu cututtuka a bakinsa. Ba a yi wurin da tsotso ba. Haka nan mace dinga tsotsan al'auran mijinta, yana iya yiwuwa ta kamu da wasu cututtuka. Su likitoci ma tunda ba ma shari'a suke kalla ba, abin da ma suke cewa shi ne in har ya zama dole za a yi, to ya zama an tsaftace wannan wurin. Amma a shar'ance to al'ada ce ta wasu, ba al'adar mu ba ce, al'ada ce ta wasu. Sai dai mutumin da zai ce kuma haramun ne, yana da buƙatar dalili akan haramci. Da haka al'ada kar a ce abin ƙyama ne, kuma ya kamata mutane su guje wa abin da shari'a ta ƙyamatar da abin da ya saba wa irin al'adunmu mu musulmi. Kamar yadda na ambata, akwai bambancin al'adu tsakaninmu da musamman Turawa. Allah ya kawo mu wani zamani ne wanda kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa za mu yi tabbiye ma al'adun turawa gaba bayan gaba inda suka dan kafa ma'ana kafirai nake nufi turawa anan duk wanda muka suka dan kafa musulmi za su aje anan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za su shige cikin ramun damo da musulmi su shiga ibn kimiya da tafi musamman akan wannan shine iktida'us siratul mustaqim mujalladi babba bayani akan koyi da musulmi koyi da tabarki mai kakke yana da lazimin sa saba wa tafarkin kafirai iktida'us siratul mustaqim mukhalafatu ashabil layl lazimin koyi da ra'ayi da tafarki mai kyau da Allah yace siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to suna da lazimi dai yuwa a ce kana kan tafarki madaidaici kuma kullun koyi kake da tafarki marar kyau tafarkin kafirai ga suna uwa da dama ba mu ankara ba dukkan bugari mun suna ta yin su inda irin wannan al'ada baddi da kusan kowa yake yin baddi ta zama ruwan dare ga duniya kowane gida ana yi kowane makaranta yanzu akwai makarantun ma da suke yi ma yara kusan duk mako sai an yi baddi ana da an rubuta baddi din duka yan ajin kowa ranar da nashi ne baban shi ya kawo kek ke ma mahaifiyar yaron sun rubuta kwanan watan ke ran da birthday din ki za a kai miki ta cake daga makaranta da cake da kendira wannan duka jama'a kristanci ne father's day mother's day waye day duka ga sunan duka muna ta musharaka a ciki wanda ma yake da sauran tunanin cewa kai bai fa kamata ba to ganin shi ake ko dai ba gidaje ko mai zafin ka addini ko wanda bai sai nufi ta gaba ba ko zama mu tsoron Allah wallahi wannan abun ba daidai bane mu guje musu mu daina yin su ba daidai bane hatta ita kanta mushahada ta al-aflam al-ibahiyya kallon fina-finai ire-iren waɗannan na blue films ko wani abu ba ya da gaskiya abu mai kyau mummunan abu ne domin kallon tsaraiki ne kallon barna ne a tarayyar aure ma aka ce kar a je a ba da labari wanda mutum yake da matarsa kuma take da mijinta an hana su ba da labari ina kuma ga wasu takaddare wasu kadangaru ko wasu birai a cikin rigan mutum su zo suna mu'amala ta fasikanci kuma aka ba musu kyamarori a ɗauke su kuma a yada duka duniya kuma mutane su dinga kalla suna siya da kuɗinsu suna siya da latin suna kalla akwai risar da taɓa karantawa a kan irin yadda irin wannan cutar ta zama wani addiction kallon abin nan phonography yadda aka yi research aka tara ya wayi gari ya zama kamar yadda cutar shaye-shaye take zama mutane addiction mutum ya kasa rabuwa da abu da kuma take da tasiri wajen lalata kwakwalen mutane da mai da su wasu takarkaru marasa tunani da ka duk abin da kan shari'a ta hana ba gaba da ta hana shi ba kai da aka hana zai maka amfani kuma idan ka yi shi zaka cutu zaka yi shari'a ta hana kuma ta yi attaching wato zunubi ga aikatawan aka hana in abu ne mai kyau shari'a ta ce a yi kuma ta yi attaching lada a kan shi yanzu kalla misali mu ɗauki misali shi da iyalai aka ce akwai lada duk mutumin da yake ci da iyalan shi yana samun lada ne saboda akwai alkhairi ga wannan ciyarwa zai wayar da iyalan shi daga sibara za su girmama shi su mutunta shi kuma za su rayu rayuwa ta mutuncin su da zai ba su gobaya ci da su aka ce ya ishe shi zunubi ya wulakanta iyalansa saboda wannan zai ba da dama su lalace shi ke yara su samu su fara bara su fara yawuce wasu su ɗauke-ɗauke wasu in mata ne su faɗa hannun wasu mugaye da za su ba su wani abu su fita da su ma'anar rashin kula da iyali kofa ce da suke buɗe musu ɓarna iri daban-daban shi sa aka ce to ga ladanci da su ga kuma zunubin sakaci da ci da su sannan kuma duk mutumin da bai kula da iyalan shi ya ɗauki ɗauki rayuwar sai da ya kamata ba daga baya ba su kauce mai su ne addu'a ba in sun samu ba su tuna da shi ba saboda ba sa ta iya tuna wani abu da ya musu wataƙila ma za su dinga jin haushin shi ne sai ba su sa su a makaranta ba ba a koya musu addini ba ba a ba su kira ba da sauransu za su dinga jin damuwa suna jin haushin babansu ko mijinsu ko makamanta haka da haka hagari abin rayuwa ne amma musulunci ya sa lada mai girma a kai kuma ya sanya zunubi mai girma a kan kin to duk abin da kan shari'a ta yi magana a kai zaka tarihi da irin waɗannan fa'idojin haka abin da ya dace da musulmi shine ya bi shari'ar Allah iya iyawarsa ya gujewa kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka ce a gujewa to wannan kine dan haka oral sex abu ne mara abin kyama ne me yasa ake kyamarsa saboda wata al'ada ce can daban a da can kafin a abin nan wato a yi a samu saduwa da turawa haka mutane ba su san wannan al'adar ba sai wasu wannan al'adar ba don misali na su turawa don wasu suna kawo cewa to ai babu abin da ya haramta gaskiya ne babu abin da ya haramta kai tsaye wataƙila saboda bai cikin al'adun da musulunci tara ana yi ba da zai magana a kansu yanzu misali bature bai iya yin komai da ya ga dama da iyalin shi a gaban mutane musulunci ko ya hana a bakin ruwa ma a bakin beach zaka tarar suna fasikancin su a bakin kasuwa a kan kyamara wannan abin da shine mutane suke koya ba yanzu jama'a kaga an nuna su a market wai yana ba wata ne sunan shi ma zobe na aure na aka samu aure da zobe a cikin musulunci babu cewa wanda ya aure sai an ba da zobe wannan al'ada ce kawai ta turawa ta shigo mutane ga sunan dai iri daban-daban sai iya wanda ka gani to kuma abu mafi takaici shine mutane su yi wannan barnar kuma su yaɗa ta zunubi koya yake idan an yi shi a sirrance yana da sauki idan ka kwatanta da wanda aka yi kuma bayan an yi a yayata za ka zunubi na farko yin zunubin zunubi na biyu yayata shi zunubi na uku duk wanda ya kwaikwaya ya yi wancan da yayata yana da zunubi falahu wuzruhu wa wuzru man amila bihi hala wani bai taɓa tunanin ya kamata ni ma na irin wannan takaddarancin ba amma idan wai ga wani yayi ya saka hoton a Instagram ko a YouTube to shi ma sai ya koya ko ita ma ta koya saboda bayan zunubin yin zunubin zunubin ya da zunubin da kuma zunubin wanda yayi koyi da zunubin haka dai haka dai kuma musamman waɗannan hanyoyin sadarwar da duk abin da aka saka ya makale kenan akai ila yau mutanadi saboda wani ma zai bar duniya amma masu koyi da shi akan wannan mummunan aikin suna ci gaba da tara mashi zunubai yana da muguwar sadakatar jariya ke yana da ma'asiyatun jariya yana da zunubi mai gudana sun zani muƙarana ko miƙiyas ne kun sadakatun jariya yanzu yana da ma'asiyatun jariya sai ya kamata lalle mu kula me muke posting me muke reposting me muke sharing me muke uploading a waɗannan kafafe na sadarwa daga ci abin da zai ba mutum mamaki shine kana zaune kawai sai ka ga wani abu ya yi popping up ya bullo sai a ce maka yau shekara uku da ka faɗi magana ka watan sai ka yi ka tuna ka kasa wannan fa a duniya kenan jama'a a duniya kenan Facebook za su gaya maka cewa yau shekara kaza da ka faɗi wata magana kai kuma ka kasa tuna ta sai na kuma ga littafin lahira da wannan na Facebook da duka sauran suna nan a gurin littafin Allah shi kitabin la yajin da rabbi wala yansa da ta nawa kai na siha da sauran ƴan uwa masu jina kai tsaye don da su daga baya cewa mu tsoron Allah mu dinga iya bakin mu da alƙalamin mu mu rage gaggawa na kokarin yayata abubuwa da kuma yayata abin da babu buƙatar yayata shi ba ko ne kake zuwa kaje ka faɗa ba wani yanzu duka rayuwar shi tana kan Facebook ko me sai an ji ko da ko kayyata ka sai an ji cewa na taka tsaya jama'a ku ga kafata yau ai na fito dan ataba mun yi fada da shi akan naira 50 haba jama'a komai sai mutum ya je ya fada a Facebook yayi sabuwar riga yayi sabuwar mota an sace mishi agogo an ba shi kyautar mashin ai an yi mishi alƙawarin ya zo za a ba shi takara a jam'iyya komai da komai duka rayuwar shi tana kan social media to wani ma abin musamman ababen alkhairi a san da kake faɗa ma rabin masu gani wahala ma haka dade baka sani sai da rabi ma in suka gani za su ji wani bakin ciki a ransu me yasa wani ya samu kaza wani ma na da kambun baka yana jin bakin ciki nan sai abin ya lalace jama'a a taya ni murna ina tsammanin na samu admission zan tafi Jamus karatu misali to ashe akwai wasu ma su dai azan kullu suna ganin bai kamata ka samu admission din nan ba to wani na jin zafi sai magana ta lalace dama a taya na adda ayo an samu rana a shi wata kauci tana ganin cewa ya zai kiya samu kirana ita ba sa mata ba sai da zaki ta kwace saurayin ba shikenan duk wannan ya faru dai a aikata ba da haka jama'a mu kiyaye in za mu postin wani abu da kusa abin da zai amfani mai amfani wasu in ba haka ba bari shi shi yafi to musamman kuma in za mu je muna kallon wasu ababe duk abin da za mu dinga zuwa muna kalla ko muna sawa to mu san cewa akwai fa ranar hisabi ba fa an yi ta wuce ba kenan yanda ka ga wato Facebook yi popping din shi din nan to haka ranar alkiyama fiye da haka za a fito da shi a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba mutane su dinga cewa ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana abin da muke yi na kwabaya Allah ka rangwanta mana Allah ka yi mana rahama ya Allah wannan ƙasa ta mu da tarkirkice Allah ka gyara mana ita Allah ka kawo mana ɗauki musamman al'amuran tsaro da zaman lafiya al'amuran tsada na rayuwa da sauran rikita-rikita da suka kewaye mu Allah ka yaye mana Allah ka saka kafara ne ga zunubanmu shugabanninmu ya Allah ka ba su ƙarfin gwiwa da ƙarfin tunani da dabaran da za su yi takulin waɗannan matsaloli Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam za mu tsurara a nan fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله